Bahu guna kama Bagun ka ma bagun ka
Yeah. Tana tadanit dedan sadaralar sana perdan dane dagamadan iridan idan magamadan nidavagare dane sana sadane dedan sadaralar sana perdan dane dagamadan iridan dagamadan idan 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 magare dagare dan idavagare sadane de dane daga ma dani dane 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 dani ni daba ma dane 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 daga ma dani daga ni daga ma daba ma dane 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 di pa pa dare la tane tane dane 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 dama gamane dane dama gare dare dane dam gama dama ni da dane ni dan di dama gamane da tare dama gare da tane padane di to da dare na tane padane tane padane di to da dare la tane padane dane 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 dane
ta da ni
Da 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 da